السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيغبا دكراتم نالتافا الأربعون النووية نعينه واتو ببما لمي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه. لم تاش حديثنا شدة كما كراتم نشدة أليس؟ أيوة. كرتم الحديث السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
نعم، بارك الله فيك. حديث نشدة أتكن للتافع الأربعون شنو حديث أبو عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما نشدة ما هيفنشي دكا ننسو صحابيني من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ياجي من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا إن الحلال بين وإن الحرام بين ce washi sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nassi ne wanda yake raba gaddama domin an yi sabani kan an-nu'man bin bashir yana da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mubasharatan koko wato an yakan yi riwaya daga kibarus sahaba ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an hadu akan cewa sahabi ne yana da ruqya dama ai baya cikin sharadin sahaba mutun yayi riwaya daga annabi a gurin jumhur sharadin sahaba samu liqani man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wa sallama aminan bihi aw mu'minan bihi wa mata ala al-imani wa in takhallalat ar-riddatu wa in takhallalat ar-riddatu bayna dalika wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai yin imani da shi ya mutu akan imani nan to shine sahabi ko da a ce yayi ridda daga baya kuma ya dawo cikin addinin shi na musulunci to yanda musuluncin shi ya dawo suhbar shi ta dawo an gane ku yanda musuluncin shi ya dawo suhbar shi ita ma ta dawo har yanzu dai sahabi ne to an-nu'man bin bashir ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ijma'an amma yayi riwaya daga annabi mutanen madina suna ganin cewa bai riwaya daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to amma kaga wannan nassi ne a cikin sabani dan haka yana raba gaddama da yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakan na hadithin bukhari da muslim da wato ainihin baban shi ya bashi kyauta ko kai maman tace ba za ta yadda ba sai an nemi shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi Bashir ya kama hannun shi ya tafi da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an-nu'man shike bada labarin wannan hadithin kuma a saman minbari domin yayi gwamna a kasar Basra yayi gwamna a kasar Basra lokacin Abdul Malik ibn al-Marwan to kaga wannan lokacin Muawiya ma kaga wannan yana nuna cewa wato ainihin yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi karfi to yace yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin lalle halal a bayyana take kuma lalle haram a bayyane yake ato a cikin abubuwa na shari'a akwai abin da yake halal ne halaccin shi a bayyane kamar cin abinci shan abin sha hawa abin hawa da sauransu akwai abin da yake haramun ne haramcin shi a bayyane yake kamar ƙarya kamar zina kamar giba da annamimanci wa innal harama bayyana sai ce to wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa wanda suke masu rikitarwa mushtabihat ishtabaha yashtabihu mushtabihun me sanya rikici to mushtabihat abubuwan da suke rikitarwa ka kasa gane halal ne wannan bayyinul hil koko haram ne zahirul hurma haram ne a bayyana koko halal ne a bayyana ka rikici to wannan shi ake kira shubha shi ake kira shubha an gane ko shubha a cikin abin da ya shafi ayyuka amma shubha a cikin aqaid wannan aqidu ne na bata suke zuwa da shubhat amma a cikin abin da ya shafi al-ibadat wal-mu'amalat ana samun shubha ta hanyar ka kasa gane shin kaza ya halatta ko bai halatta ba to amma galibi malamai suna daura wannan hadisin akan abubuwan da suka shafi rayuwa ne kuma ita daman ibada da abin da baka da nasi akai ba za ka yi shi ba baka sake ka aikata shi amma abin da ya shafi mat'umat da malbusat an gane ko da sauran abubuwa inda ake amfani da su to shine ake samun wani abu mai shubha ka san wannan abun haramun ne ka san wannan abun halal ne to kawai sai wani abu ya gitto ka kasa gane to shi wannan halal ne ko ko haramun ne misali sanya farin tufafi sanya farin tufafi na audiga wannan halal ne ya halatta ko har ma annabi yayi umarni cewa kaffinu anihin wato mautakum ilbasu min thiyabikum albayd wa kaffinu fiha mautakum ya halatta a sa farin tufafi ya halatta a sanya kayan da aka yi da kada da audiga ya halatta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bi abi huwa wa ummi wa nafsi ai an mai likafani ne da wasu tufafi bayrun suhuliya ko min kursu da audiga akai wannan tufafin kuma akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam likafani shi kaga yana nuna sanya tufafi na audiga wanda asali da an san audiga kada da kada aka yi shi akai sakan shi kuma ya zama launin shi fari ne wannan halal ne to sanya alhariri ga namiji tufafi ya zama alhariri ne ga baki ɗayan shi ya sanya shi a jikin shi namiji ba mace ba shi kuma wannan haramun ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko zinari da alharir da wannan a hannun dama wannan a hannun hagu yace inna hadaini haramun ala dhukuri ummati wa hillun linisa'iha ce wa'innan abubuwan guda biyu haramun ne mazajen al'umma ta su yi kwalliya da su haramun ne kai zobe na zinari ko agogo na zinari mantir haramun ne ka dinka riga da wando na alhariri amma mata su an halatta musu ta iya yin dan kunne na zinari ta iya zobe na zinari duk da akwai khilaf akan al-dhahab al-muhallaq ta iya dan kunne ta iya yin sarka da shi ta iya sanya alhariri ita mace domin awa man yunashshu fil hilya wa hiya fil khisam ghayru mubin huwa fil khisam ghayru mubin to kaga wannan haram wannan halal a bayyane yake ko ba a bayyane yake ba a bayyane yake to sai ga wani tufafi wani bangare nashi fari ne wani bangare nashi yana da launin alhariri ka kasa tantancewa shin wannan alhariri ne ko ba alhariri ba wannan akwai shubha ko ba shubha kaga akwai shubha aka kalli wani bangaren halal ne tunda baka tabbatar ba hariri ne ko ba hariri ba aka kalli wani bangaren wato ainihin halal ne tunda dai ka kalli wani bangaren haram ne tunda anya ba hariri bane kuwa ka kalli wani bangaren halal ne tunda baka tabbatar da hariri ne ko to da ka bar shi yafi zaman lafiya dan ba haka ba zaka jefa kanka cikin fitina an gane kuwa mutum ne kaga yana cin abinci da nama a ciki ka sani sarai mutumin nan ba shi da tawarru'i da haka ko nama mushe ne zai iya ci ko kwata ne zai iya yi ko naman kare ne zai iya ci ko na alade suka ga yana cin abinci yace maka bismillah zaka iya cin naman saboda kai ai baka san da cewa na kare bane ko na abu wanda yake mahrumul akl kuma zaka iya cewa kai ba zan ci ba dan ban yadda da wani ba anya naman nan gashi ya cika kitse da yawa anya ba na alade bane to mutun ya kame shi yafi zaman lafiya to shine wa bainahuma umurun mushtabihat akwai misalai da yawa da malamai suke bugawa kan al-umur al-mushtabiha annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wataran ya kasa bacci da daddare sabban shi suka ce lafiya sai ce wani dabino ne na gani kasan shimfida ta nake sai nake tsoron ka azo cikin dabinan da aka kawo na zakkani shi kuma annabi da shi da iyalan gidansu gidan shi an hana su cin ainihin zakka dabino daya ya hana annabi bacci in hadisin ya inganta ya hana shi bacci kaga me saboda shubha ta shiga ciki ta iya yiwa cikin dabinon dai da yake ajewa ne ana ci a gida tunda ya kan dauke kusan wata biyu ko wani abu makamancin haka ana cin dabino da ruwa gidan annabi ko sallallahu alaihi wasallam ta iya yiwa cikin wannan dabinon na zakka ne to kaga ba halal ne ba wanda yake a bayyane ba haram ne wanda yake a bayyane ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam abin ke damun shi to shubha kenan sai ce fa man ittaqa shubuhat duk wanda yake yayi shubha la ya'lamuna kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san wa'annan shubha din ba to kaga cewa kathirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba to kenan da yawa daga wasu bangare na mutanen sun sani arrasikhuna fil ilmi kenan daka sai wasu malaman suke ganin ash-shubuhat anan ana nufin daqa'iqul masail mas'aloli waɗanda sai da yawan bincike da yawan istiqra'i da yawan nazari sannan mutun yake fahimtar su amma hatta dalibin ilimi wanda yake dan ajin farko da wanda yake amini ba su san hukuncin su ba to idan har wannan abin ya faru da kai musamman ka abin da ya shafi zamantakewa da iyali abin da ya shafi cinikayya abin da ya shafi kaza kalan tafasil na bai'ul aina na riba na kaza kasuwanci wanda ya haramta mutun kila bai sani ba to kakka rufa ido kai tai a ka dan dakata har ka tambayi masana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ko azo maka fatawa a matsayin ka na dalibin ilimi kan abin da ka kasa bambancewa in ka kalli wani nassin zai iya zama haram in ka kalli wani nassin zai iya zama halal to baka da mi'yari na gaske baka da rariya ta kirki da zaka tace wa mutum daga sai ka ce ban sani ba ko ka ce yaje ya tambayi wani yace a shi fatawa ka yadda da yake to bari je in tambayo ko in bincike amma kar ka sake kai fatawa kana mai dardar a zuciyarka kana tsoron kai yaje ya tambayi wani malamin a ce haram kai gashi ka ce halal kaga baka da yaqini kenan mutum da baka da yaqini ka bar wannan abu la ya'lamuhunna kathirun minan nas kenan shubha din akwai shubha wadda take mutlaka akwai shubha an-nisbiyya shubha ce nisbiyya a gurin wani shubha ce a gurin wani kuma zahiri hukuncin shi a fili yake saboda shi ya bincika ya gane a gurin wani kuma akwai kuma shubha wadda take mutlaka ce kamar irin misalan can da muka bada kowa zai abin zai iya rikice shi in ba wato ainihin ya samu wanda yake ya tabbatar mushi misali kamar gurin al-hariri ya tabbatar mushi da cewa eh wannan al-hariri ne ko a wannan ba al-hariri bane ba ko kuma kamar wato al-khaz da ake cewa babin karatun fiqh akwai wani yadi ko wani dinki can nasu da ake kiran shi al-khazu to malamai sun yi sabani kan shi amma abin da yafi al-khazu da akwai wanda da al-hariri aka hada shi ko wanda an hada shi da wani yadin ne daban wanda aka da al-harir wannan shine haram domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato ainihin sanya tufafi na al-hariri ga namiji kaga wannan sai ya zama shubha ce mutlaka kamar wancan mai cin naman karasa me yake ci ka krista ne shi kaga yana cin nama kuma ka san yana cin alade yana cin rago kaga yana cin nama sai baka yadda da naman ba kuma shi ba amini bane in ka tambaye shi ba zai ga ya ma gaskiya ba ko wanda zai ga ya ma gaskiya to kaga wannan ba zaka ci ba saboda gudun karkaje ka ci abinda Allah ta'ala ya haramta maka kaga wannan shubha ce mutlaka an gane kuwa saboda haka sai yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas yace faman ittaqa shubuhati duk wanda yake yayi shubuha domin ittaqa yattaqi daga alwiqaya ne garkuwa duk wanda ya kare kanshi daga rikitattun al'amuran da ya kasa tantance hukuncin su to faqad istabra alidinihi wa irbi hakika ya kubutar da addinin shi ya kubutar da mutuncin shi ba muttaham bane shar'a sannan ba muttaham bane a gurin mutane a shari'a ba za a tuhume shi da ya saba ma Allah ba sannan mutane ba za su tuhume shi da sakaci da saban Allah ba idan har ya zaman to abinda zai sa shi cikin rudani zai kiyaye shi to wannan shine mai wara'u mai tsantseni da ma yaribuka ila ma la yaribuka hadisi na 11 cikin wannan littafin hadisin al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu ka bar duk abinda zai sa ka kokonto zuwa ga abinda baka kokonto a cikin shi sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda yana cewa mun kasance muna barin kofa 70 ta halal saboda tsoron kada kofa ɗaya ta haramta buɗa a cikin wannan halal da tunda shi halal ba a ce sai kai ba zaka iya yi zaka iya bari to akwai abubuwa da yawa sun halatta guda 70 mukan kiyin su tsoron kar mu fada cikin haramun guda ɗaya da wannan shine asalin wara'u tsantseni da taka tsantsan da kaffa kaffa a cikin shari'a domin zuhudu ma ana cewa zuhudi shine tarku tawassu'i fil halal barin fadadawa cikin halal kai duk abin da yake halal sai kai to tsoron wata rana kakka fada cikin haram saboda shedan yana da tarku yana da ainihin shigo shigo ba zurfi da tadriji irin nashi an gane wannan ko to da haka sai ce famanittaqa shubuhat faqad istabra lidinihi wa irdi waman waqa'a fi shubuhat duk wanda ke fadawa cikin shubuha duk wanda yake aikata irin wa'annan abubu bai gama tantancewa ba ya aikata bai gama tantancewa ba ya yi fatawa waqa'a fil haram zai fada cikin haram waqa'a fil haram ya amfani da fi'li madi dan tabbatar da aukuwar abu dole wata ran sai ya aikata haram indai ya kasance baya da tantancewa yake hukunci baya tantancewa yake aikata abu to wata rana sai ya fada cikin haram sai annabi ya buga misali da cewa kan ra'i yar'a haula al-hima kamar makiyayi ne da yake kiwo a gefan iyaka gefan wani shamaki wani shinge wata katanga da aka hana a shiga ciki na wani sarki ko wani mai mulki sai yazo ya saki dabbobin shi a gefan wannan shingen suna kiyo wannan garkar sarki ce an hana dabbobi su shiga nan kuma ciyayi ne dai da kowa yake kiyo mar'a na jama'a sai yazo ya saki dabbobin shi a iyakan gurin kiwon jama'a da gurin kiyo ko kuma guri killatacce na masu hukuma dabbobin nan ba hankali gare su ba yace yushiku an yarta'afi kiris ya rage dabbobin su kiwo cikin inda aka hana da cikin inda aka sha makance za su shiga ciki su yi kiwo to haka idan ka saki zuciyarka tana rara gefe a gefan haramu wataran sai baka da labari sai ka ji ta fada cikin haramun da haka ma sai kaga wasu lifufukan Allah ce karka kusance su la taqrabul fawahisha ma zahara minha ma batan kar ku kusance alfasha kowace kala ce wanda muninta ya bayyana ga kowa da wanda ya koyi sai ga mai ilimi to duka kar ku kusance su wala taqrabu zina kar ku kusance zina wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya ahsan kar ku kusance dukiyar maraya da mummunan nifi ka shiga da tawili da waye da wayau har ya zamanto kai tsaye ma zaka iya cin dukiya ha wato maraya in mutun na rara gefe yana kallon matar da ba ta shi yana jin dadin maganar ta yana kebewa da ita yana wato ainihin jin kanshin turaranta da sauran su wata rana sai ya fada cikin saban Allah kisa ce wala taqrabu zina to saboda haka sai ce duk mutumin da yake kiwo a gefan iyaka kiris ya rage ya fada cikin wannan abun da aka hana shi ala ku saurara nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ala tana daga cikin adawat na jawo hankali cikin al-asalib al-jazzaba usulubun jawo hankali da tambihi ko mutun ya shiga wani tunanin ne sai kace ku saurara kaga zai maida hankalin shi Allah ya ce ku saurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka kowane shugaba yana da wani guri da ya killace babu mai shiga ya hana ka shiga ciki ala wa inna himallahi maharima ku saurara lalle iyakokin Allah katangar da Allah baya so ka tsallaka ita ce abubuwan da ya haramta in yace barka zaka bari kaga can yace shubha ma ka nisance ta so da shubhan nan zata iya kai ka zuwa ga haram kuma wannan haramun din shine Allah ta'ala ya sa ma katanga tsakanin ka da shi in kana neman zaman lafiya kamar yanda ka san a duniyance sarki ko mai mulki yace kar ka ketara kaza an ka ketara akwai ukuba da za a yi maka mutun zai kiyaye to haka Allah subhanahu wataala ko fiye da haka ya kamata ka ka mu'amalanci abubuwan da Allah ya haramta kar ma ka kusance su domin in ka kusance su zaka shiga cikin su in ko ka shiga cikin su ka cancanci azaba daga gurin Allah sai dai wata rahma daga gare shi kuma da falala an gane wannan ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan an ce mudgha tsokar da bai wuce a tauna ta ba a hadiye a baki duk da ta zuciya tana da dan girma amma an kira ta mudgha ne bin nisbati zuwa ga sauran jikin gabaki dai kaga ai ba ta da girma idza salahat idan ta gyaru salaha ana karanta shi salaha saluha sun nawawi suka ce salaha shi yafi so da shi yazo a hadisi idza salahat salaha aljasad kullu idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru ita ce sarauniyar gabbai ala wa idza fasadat ko idan ta baci fasadal jasad kullu dukkan jiki ya baci kamar an ce wace tsoka ce yace ala wa hiyal qalb ku saurara ita ce zuciya idan zuciya ta baci dukkan jiki ya baci idan zuciya ta gyaru dukkan jiki ya gyaru kaga mutun yana gaskiya a cikin mu'amalar shi yana rukun amana cikin yarjejeniyar shi yana da mutunci da kunya da kamewa a cikin mu'amalar shi alama ce ta gyaruwar zuciyar shi da gyattuwarta da haskenta da kaga mutun yana ƙarya cikin zamantakewar shi da mutane yana cin amana cikin yarjejeniyar shi da jama'a da roƙo da ainihin wato alƙawuran shi yana mummunan halaye a cikin mu'amalan shi da al'umma alama ce ta lalacewar zuciyar shi da bacewarta da ainihin daudarta idza salahat salaha aljasad kullu wa idza fasadat fasada aljasad kullu ko a Hausa sai ka zance kai wani zuciyar shi ba ta da kyau ai ba leka zuciya akai ba ayyukan da yake aikata ya zalincuwa ne ya ci mutuncin wani ya haɗinci wani sai ya ce wani zuciyar shi ba ta da kyau kace kai wani yana da kyakkyawar zuciya yani mutumin kirki ne to kaga anan wasu suna ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mummuna fahimta cewa attaqwa hahuna ko yushiru ila sadarihi thalatha marrat yazo cikin hadisin Abu Huraira hadisi na nawa
hadisi
na 35 aiwa لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم الى بيع بعض المسلم اخو المسلم وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدري 3 مرات انا بيسيتي اي صوران الله انان yake sai ishara zuwa ga zuciyar shi zuwa ga kirji tsoron Allah a zuciya yake to sai ga mutun yana saban Allah yana shagar banza ya aske gemu yayi kaza an kai wa'azi sai ce ai tsoron Allah a zuciya yake ce mushi inda da gaske zuciyarka akwai tsoron Allah a cikin ta da hakan ya bayu zuwa ga gyaruwan gabbanka gabaki daya da ba kai ƙarya ba da ba ka ci amana ba da ba kai saban Allah irin domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita zuciya idza salahat salaha aljasad kullu wa idza fasadat fasada aljasad kullu ina fata an gane wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi ta hanyar Amir bin Sharahil Ash-Sha'bi daga ainihin An-Nu'man bin Bashir yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kaza Amir bin Sharahil Imam Ash-Sha'bi kenan sai yace sai An-Nu'man bin Bashir ya ishara zuwa ga kunnuwan shi naji da kunnina Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ko ne daga cikin manya-manyan hadisi waɗanda ainihin tunda dama a mukaddima mun ji mallam ya ce wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-islam duk wani hadisi a cikin wannan littafin to ka'ida me ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idojin addinin musulunci to musamman wannan hadisin wasu malamai suna cewa shine thuluthul islam hadisin innal halala bayyin wa innal harama bayyin sa'annan al-imamu shafi'i wani da al-imamu nawawi ya ambaci cewa musulunci yana kewayawa akan hadisai guda uku hadisin innamal a'malu binniyat da wannan hadithin na Aisha radiyallahu ta'ala anha na ainihin wato da wanda muka yi a baya karatun wancan satin man hadatha fi amrina hadha ma laysa min fahu warad da wannan hadithin na innal halala bayyin wa innal harama bayyin Abu Dawud sai ya ƙara da hadithin Abu Huraira hadisi na 12 min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'nihi wasu suka ƙara da kuma hadithin Anas bin Malik hadisi na 13 hadisin la min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wasu ainihin wato suka ƙara da hadisin izhad fi dunya yuhibbukallah hadisin Sahal bin Sa'd as-Sa'idi na 31 to wannan hadisan su ne mafiya girma suka ce daga cikin hadisan wannan wato ainihin littafin al-40 an-nawawiyya da kuma wasu malamai kamar su Abdurrahman ibn Mahdi ya ambaci wannan hadisin daga cikin hadisai waɗanda alaiha madarud dini addini yana kewayawa a kan su Allah ta'ala ya samu dace to sai mu tashi hadisi na bakwai insha Allah.